sai fatu magin biya muryar gaske mai abun a fadi shi akan zigagun wake to mu je fatu magin biya diya gun mama ita kamar karfi ba a tuntubar mai rama kun ga fatuma yar mama ta yi halin mama tafiyar ta kamar mama wayoyen ta na mama gin biya gidan shi ke da ce gaya sannan fatuma yar mama rabi Maliya ku ne ke baiwa gulbi Mota ba ta yi inda yi da jirgi Biki ake fata mace amarya Isa a yagi ke ba da take Salon kina da mare a yagi dai dokawa Amarya zamar kata gidan miji daraja ne Ya Sheku Ibrahim zukugi ya zama ango Amarya fata mu shafi inda ya kusha lele
Amarya ga an banta
an buga an barki kuma ba a yi wa nasara ba
ai na soyayya ne
cikin diyarka ake Fatuma ce yar baba.
Ibrahim zukogi ya zama ango
Amariya
Fatuma Shafi'i inda yako
Chalele.